والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو أكو جواتن جمادة الثانية هجرة منذ صلى الله عليه وسلم دبو آية da 442 wanda yayi daidai da yayi daidai da 17 ga watan January shekara ta 2021 muna cikin karatun littafin Umdatul Ahkam, littafin da ya tattaro Ahadithul Ahkam, wanda ya tattaro wato hadisan da suke bayani akan hukunce-hukunce daga cikin hadisan da Bukhari da Muslim suka ruwaito, wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan Al-Qur'ani mai girma. Yau za mu tashi hadisi na 87 an Anas bin Malik radiyallahu anhu.
Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radiyallahu anhu qala.
An karbo daga Anas dan Malik, Allah ya kara mishi yadda ya ce,
ma sallaitu khalfa imamin qattu akhaffa salatan.
Eh, ban taba sallah a bayan wani limami ba ko kadan wanda yafi sauki ga sallah.
Wala atamma salatan min rasulillahi,
kuma wanda yafi cikan sallah kamar manzo sallallahu alaihi wasallam, sallar shi yafi ko sallar shi yana da sauki sosai, kuma yafi kowanne cika. An gane yana sauke wa mutane, sannan kuma yana yin sallah cikakke. An gane ya kafu a wajen tsayuwa, ya cika ruku'u, ya cika sujjada, duk dai abin da ake bukata yana yin shi, amma baya takurawa mutane da yawa. Kun gane manzo sallallahu alaihi wasallam yana cewa yasiru wala tu'siru wa bashiru wala tunfiru. To wato ku sauke wa mutane, kada ku takura musu, sannan ku yi albishir, kada ku kori mutane. Duk abin da zai sanya ku kori mutane, to kada ku aikata shi. To manzo sallallahu alaihi wasallam yana cika sallah, sai ya tabbatar da komai ya cika, amma baya takurawa. An gane? To daga cikin abin da ke kara sauke ma ainihin liman, har mutane su ji dadin ainihin karatun shi, su ji dadin ainihin sallar da yayi, ya zamanto yana karatu da kyau. Idan karatun yana fitowa da kyau da tajwidi da sauransu, wani lokaci ma zai dan karanta da tsawo, mutane hankalinsu ba bai kai ba. Amma ya zama to karatun akwai kusa-kusai da yawa, sai karatu yayi kadan, mutane sun kosa ayi sallama. An fahimci wannan ko? To manzo sallallahu alaihi wasallam, kun ji abin da yake sallan shi, mafi saukin sallah ko mafi cika? Saboda kada a kuskura, liman ya kuskura dan an ce mafi saukin sallah, ya zo ya karanta muhammata ne ya ruku'u. Ko yana yin ruku'u kawai, yana ruku'u ya sauri ya dagu, a ringa tsayawa ayi karatun yanda ya kamata. Ina fatan gane wannan. To manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba wai yana tsayawa ya karanta, wani lokaci ya karanta gajeren sura bane kadai, inda ya kamata ya gajarta yana gajartawa, inda ya kamata ya tsawaita yana tsawaitawa, sannan duk wayannan rukunai yana kulawa da su yanda ya kamata sallallahu alaihi wasallam. An gane wannan kuna?
An Abi Kilaba Abdullah bin Zaid al-Jurmi al-Basri,
an karbo daga Abi Kilaba
al-Jurmi al-Asri,
shine Abdullah ibn Zaid al-Basri yake cewa,
ja'ana Malik bin Huwairith fi masjidina,
yace Malik bin Huwairith ya zo mana a masallacin mu.
Azana
wannan masallaci na Malik bin Huwairith ya zo, as-sahabi,
ni la usalli bikum,
lalle ni zan muku sallah,
wa ma uridu as-salah,
ba wai ina nufin sallah bane yanzu, yanzu ba lokacin sallah bane, ko ba wai sallah nake so in muku ba.
Usalli kaifa ra'aytu rasulullah sallallahu alaihi wa sallam yusalli,
zan yi sallah ne kamar yanda naga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana sallah, ba wai lokacin sallah bane, kuma ba wai ina nufin sallah bane. Yanzu dama mutum yana iya yin sallah ba da niyyar sallah ba, misali kamar malami yana karantarwa a aji, aka zo maganar sallan azhar, sai yana so ya kwatanta ma dalibai yanda ake sallan azhar, kuma ba lokacin sallan azhar din ba. Kamar yanzu da safe yana karantar da wato darasin addini, sai yazo yana karantar da, yana so ya nuna musu yadda ake sallah aikace, zai iya sanyawa kawo tabarma, in an kawo tabarma ya kalli gabas ya musu sallah yadda ake yi, ko kuma yin haka bai halatta ba? To in ya halatta sai yayi alwala, zai iya yin sallah ba tare da alwala ba, tunda dai ba asalin sallah bane, ba dole sai yayi alwala ba. An gane wannan ai ba asalin sallah bane, yayi ne dan ya karantar da su yadda ake yi. To shi Malik bin Huwairith wato yayi haka ne, yana so ya karantar da mutane irin sallah na manzo sallallahu alaihi wasallam. to kaga da wannan ya ku mutane ku san cewa duk abin da zamu yi da sunan addini Allah ya riga ya turo mana mutum ɗaya tilo wanda shine zamu sa ido mu ga yanda yake yi idan sallan ka ya dace da sallan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan sallah amsashe ne idan sallan ka ya saba ma sallan manzon Allah to wannan sallah ba amsashe bane ba a auna sallah sallan wani imami ko sallan wani shehi ko sallan wani wali a auna shi da sallan manzon Allah idan sallan shehi ko imami ko wali yayi karo da manzo ana ajiye sallan shehi ko wali ko imam na ba san gano wannan mutumin da Allah ya aiko shi dan bi koyi da shi shine manzo sallallahu alaihi wasallam duk darajar malami da duk ilimin malami gabaki daya duk darajar malami da duk ilimin malami gabaki daya wato muna auna duk abin da yake aikatawa da duk abin da yake fada da ainihin magana da kuma aiki na manzon tsira sallallahu alaihi wasallam to haka sahabban mu suka fahimta magabata yace zan muku sallah yanda naga manzon Allah yana sallah sallallahu alaihi wasallam ku gane wannan irin sallah na ina so nuna muku yanda manzon Allah yi bace zan muku sallah yanda wani sahabi ke yi ba an gane ku na'am
wa qultu li abi kilaba
sai na ce wa abi kilaba
kaifa kana yusalli
yaya annabi ke sallah ina so in sani dan ni ma in koyi da shi
fa qala misla salati shaykhina hadha
yace misalin sallan wannan dattijo namu yanda ga wannan tsoho yana sallah to haka manzon Allah yake sallah na ba ta gane kalli sallan wannan mutumin yanda ga yana haka manzon Allah yake yi kai koyi da shi
wa kana yajlisu idha rafa'a ra'sahu min as-sujud
ya kasance wannan tsoho yana zaunawa idan ya dago kai daga sujada kafin ya zabura misali mu dauki raka a farko idan mutum yayi kabbara harma yayi karatun fatiha da sura sai me sai ruku'u idan yayi ruku'u sai dagowa daga ruku'u idan ya dago daga ruku'u sai me sai sujada to sujada a cikin raka ɗaya sujada nawa ne sujada biyu ko to idan yayi sujadan farko me zai yi kaga sai ya dago ya zauna in ya ƙara yin sujada na biyu zai dago in ya dago kaga a tunanin mutane shine ya dago kawai ya miƙe ya ci gaba da karatu to shi wannan bawan Allah idan ya miƙe sai ya dan zauna sannan sai ya miƙe a gani ya sunan wannan zama shine jilsa al-istiraha malaman fiqh suka sa mai wannan suna jilsa al-istiraha gano wannan ko so wa so raka wannan zama ne na ai suka sa mai suna zama na hutu amma ba wani hutawa bane zama ce khafifa kamar yadda al-allama ibn bas ya fa'idanta da mu cewa wannan zama ce khafifa kuma sunna ce daga cikin sunnonin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gano wannan ai to saboda haka misalin sallan wannan tsoho namu ya kasance yana zama idan ya dago daga sujada qabala an yanha da kafin ya zabura an gane arada bi shaykhihim aba yazid amr bin salama al-jarmi yana nufi da malamin su shine amr bin salama ainihin al-jarmi ku fahimci wannan ko to saboda haka kun ga wannan zama din shi ya kira zama na istiraha to malamin fiqh sun yi gwajin fahimta dangane da wannan zama na istiraha din an gane wannan ko a wato wannan zama din da malamai suka sa mai suna zaman hutu malamai kamar yadda nace sun yi sabani a kanta a malamai sun yi ittifaki cewa zaman ya halitta amma sun yi sabani akan mustahabbancin ta shin zaman mustahabi ne ko ba mustahabi bane wato wasu malamai sun tafi zuwa ga mustahabbancin ta cewa wannan zama na hutu zaman istiraha din nan mustahabi ne in mutum na sallah yayi kenan ba dole bane idan limami yayi sallah bai yi wannan zama ba za mu ce babu sallah ba za mu ce ba an gane to su wane ne masu ra'ayin mustahabbanci akwai imamuna Ash-Shafi'i Allah ya masa rahama a cikin abin da ya shahara a cikin mazhabansa sannan akwai imamu Ahmad bin Hanbal rahimahullah a cikin ɗaya daga cikin ruwayoyinsa yana da ruwaya biyu ruwayan farko ya ce zaman istiraha abu ne mai kyau mustahabi ne ruwaya na biyu shi ma ya karhanta an gane wanda ya zaɓi haka daga cikin ainihin ɗaliban Shafi'i akwai imamul khallal cikin as-sunna din shi ya nuna cewa wato shi zaman istiraha sunna ne saboda hadisi ingantacce da yazo akan haka. Na ba ta gane. To amma wasu malamai sun tafi zuwa ga cewa zaman ba mustahabi bane. An ga daga cikin sahabbai masu wannan ra'ayi akwai Umar radiyallahu anhu, akwai Ali bin Abi Talib, akwai Ibn Mas'ud, akwai Ibn Umar, akwai Ibn Abbas. Daga cikin malaman hadisi akwai Sufyan al-Thawri, akwai Ishaq. Wayannan malamai sun ce ba mustahabi bane a ringa zaman istiraha. Daga cikin a'imma akwai Abu Hanifa, su ma suna ganin ba mustahabi, da Malik. Wannan shine abin da ya shahara daga mazhaban Ahmad. An gane? Amma ko mafi yawan hadisai suna kan wannan misali, akan wato ma'ana mafi yawan hadisai ba a ambaci zaman istiraha ba. Shi rashin ambatan zaman istiraha a cikin hadisai dalili ne akan cewa ba a yi. Kamar misali yanzu an samu surwaya sun nuna annabi yayi. To surwayoyi ba a ambace su ba. Rashin ambatan dalili ne akan cewa ba a yi. A rashin ambatan zai zama to a wani waje an ambace shi, a wani waje ba ambata ba, wannan na nuna zaman ba dole bane. Inda dole ne ya kamata manzon Allah ya ambace shi kuma ya bada muhimmanci a gare shi, zaman mustahabi ne. An gane? Tirmidhi yana cewa wa alayhi al-amalu inda ahli al-ilm. Akan haka ne ake aiki wajen ma'abota ilimi. An gane wannan ai? Abu Zinar yana cewa tilka sunna. Amma wasu daga cikin malamai sun ce sun karkata zuwa ga cewa zuwa ga aikata zaman istiraha idan bukata ya taso. Wai ana zaman ne amma mustahabi ne amma sai bukata ya taso. An gane? Kamar bukata ya taso na tsufa ko bukata ya taso na rauni, wai saboda a tattara adilla ne. To ai babu abin da ya karo. An gane? Babu abin da ya karo balantan a tattara adilla. Kawai kasancewa wasu wayoyi ba a samu an ambace shi ba dalili bane a ce wai bai halatta ba, sai dai a ce mustahabi ne. An gane wannan ko? Ibn Qudama ya faɗa a cikin Muguni, wa hadha fi jam'un bayna akhbar. Wato wannan a cikin shi akwai jam'i tsakanin hadisan, kuma akwai tawassudi tsakanin maganganu guda biyu. An gane wannan shine fahimtar wasu malaman. Amma wasu malamai kaga misali dai a cikin magabatan mu mun ga Malik bin Uwairis, ko? Shi yana da wannan fahimta da sauransu. To sannan akwai da yawa daga cikin sahabbai kuma da suke da wannan fahimta na zama na istiraha. To a takaice idan magabatan mu sun yi sabani akan matsala, shin zamu dauki, zamu zabi wanda muke so dai ko zamu duba wanda dalili ya goyi baya? Zamu duba ne wanda dalili ya goyi baya. Wa maktalafa fihi al-a'imma aw ghayruhum fa marjuhu ila al-kitabi wa sunnah. Fa ma qama bihi dalil qubila. Ma al-i'tizari للمقدم من مجتهد الامه. abinda malaman mu manyan imaman mu suka yi sabani, makoman wannan sabani yana nan zuwa ga kitabu wa sunna ne. Ba wai zabi kanka ba, ba wai mutun ya bi ra'ayin mazhabansa ba. Fa ma qama bihi dalil qubila. Duk abinda dalili ya tsaye akan shi aka ba. Amma tare da yin uzuri ga wanda ya kuskure daga cikin mujtahidan al'umma. Idan malaman mu suka yi ijtihadi suka yi kuskure, an gane, za mu kuskurantar da wannan ijtihadi, amma za mu tsare wa malamin mai mutuncinsa. Za mu kuskurantar da wannan ijtihadi tare da tsare wa malamin mutuncinsu. Da mu dan adam tare yake bi cika goma ba. Wayannan malamai suna da matukar daraja a wajen mu, su Imam Abu Hanifa, su Imam Malik, su Imam Shafi'i, su Imam Ahmad. Amma ba ma musu makauniyar biyayya. Muna bin su ne inda dalili ya tabbata. Wannan shine ma'anar salafiyya. Salafiyya baya nuna ka wulakanta malaman mazhaba ko ka wulakanta wasu daga cikin malamai na sunna. A cikin salafanci babu wulakanta malamai, sai kuma a cikin salafanci ba a bautawa malami. An gane? Idan ka ce dole ne ka bi ra'ayin Malik, kenan Malik ya zama shi kake bautawa. Amma muka ce dole ne abu maganar manzo, to maganar manzo sallallahu alaihi wasallam yana karbowa ne a wajen Allah subhanahu wata'ala. Wa ma yadhiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. So da haka maganar manzo shine wajibi ne abi, amma maganar wani imami ba dole bane, sai in an auna shi da ma'aunan nan guda biyu. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasul. Idan kuna jayayya cikin kowane irin al'amari ne, ku mayar da wannan jayayya zuwa ga Allah da manzo sallallahu alaihi wasallam. To yanzu mu duba wannan hadisi da kyau jama'a. Hadisin Malik bin Uwairis. Wannan Malik bin Uwairis din nan ba shine wanda ya rawaito hadisin sallu kama ra'aytum wani usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ina sallah. To shine kuma gashi nan wannan hadisi yazo, shi Malik bin Waris yana so ya karantar da mu yanda manzo Allah ke sallah, sai ya karantar da mu yanda manzo Allah ke sallah kuma ya sanya istiraha a ciki. To sai wani ya ce ma ai manzo Allah yayi zaman istiraha ne saboda ya tsufa. Wa ya faɗa haka? Shin manzo Allah ne yace yanzu na tsufa shi yasa nake zaman istiraha? Ko kuma kai abin da ake kira ne na arba kin wani na ci mai albasa? Shi ne manzo Allah bai faɗa ba. Manzo Allah yayi sallah kuma da yayi sallah yayi zaman istiraha. Ba dai ba biyu misali. Malamai sun ruwaito. To tunda yayi zaman istiraha kuma manzo Allah ya ce mu yi sallah yanda yake sallah, za mu dauki abin akan asali ne cewa yayi zaman ne dan ya karantar da mu, ko za mu dauka yayi zaman ne dan ya tsufa, dan ya tsufa? To yana cin karantar da mu sallah idan har ya tsufa, ya zama to yayi zaman ne dan tsufa, me kamata manzo Allah yayi? Shi da kansa ya ce to jama'a na saba karantar da ku sallah lokacin ina da sauran kuruciya, wai ya ina da sauran wato ma'ana shekaru na bazu abin nan ba, na ba ta gano wannan. To amma kuma yanzu na tsufa saboda za ku ga sallah na ya canza, an gane? Shin ya kamata manzo Allah ya shiru akan wannan? Saboda duk abin da ya aikata mun dauka addini ne, an gane? To manzo Allah ku ce mana ku yi sallah yanda muke sallah, yanda nake sallah ku yi koyi da ni. To sai kuma ya zama istiraha, zan yi koyi da shi, sai wani ce dakata kada kai koyi da shi ya tsufa ne yayi wannan. To ta ya zan yadda? Wannan ba abun wasa bane, sallah ne fa. Sallah yana daga cikin rukunan addini wanda duk wanda ya tsayar da ita ya tsayar da addini, wanda kuma ya bata ya bar addini. To manzo Allah da yake karantar da mu shi ya kamata ya gaya mana ya tsufa ne yayi, ko kuma wani ya kamata ya hararo hakan? Kaga wani ya kamata shi ya kamata ko? Kaga shi ya kamata, tunda shi ne abun koyi mu. To manzo Allah bai mana bayani ba, shi dai yayi zaman istiraha. Saboda haka a cikin nan wajen malaman mazhaban mu, manyan malamai masu daraja sun yi sabani kan wannan matsala. To ya iziya za mu yi mu gane wanda ya daidai? Shin zan daskare ne akan mazhabata, ko kuma zan duba inda gaskiya yake in bi? Wato ya kashi dan salafiya baya rike wata mazhaba guda ɗaya, fanci wannan da kyau, yana duba duk inda gaskiya yake. Malaman nan dai malaman sunna ne, kuma dukkansu gaba ɗaya ahlul zikir ne. To Allah kuma cewa fas'alu ahlal zikr in kuntum la ta'lamun, ina ba ta gane wannan? So da waɗannan malamai dukansu malaman mu ne. To idan ana sabani ya kamata mu yi? Za mu duba dalilan kowanne, an gane wannan? Malamai suna kiran wannan ijtihadun tanqihi, wato ijtihadi ne da tanqihi, wato mutum ya duba dalilin wane dalilin wane sai ya iya bi. Allah ya yi ishara ga irin wannan ijtihadi, ana samun mutane za su iya yin wannan. Ɗalibin ilimi wanda ya goge a cikin ilimi yana iya duba adilla na malamai ya rinjayar da zai rinjayar. Wannan ba ya nuna ya fi malamin ilimi ba ne, an gane? Allah ta'ala yana cewa wallazina ishtarabu taguta an yi abu duha wa anabu ila Allahi lahumul bushra fabashir ibad allazina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika allazina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Sune wa'annan, Allah ya ce kai albishir ga bayinmu, sune wa'annan da suke sauraron magana sai su bi wanda yafi kyau. Suna, an gane? Duk suka saurari, ba ce in ka saurari magana ka bi ra'ayin Abubakar ba, in ka saurari magana ka bi ra'ayin Umar, in ka saurari magana ka bi ra'ayin Usman. Sai ka ce su ne masu sauraron magana su bi wanda yafi kyau. To wannan shi ne salafanci. Salafanci muna sauraron maganar manyan malaman mu wanda duka yardattu ne a wajenmu, amma kuma ba ma musu makauniyar biyayya. Tunda an ce Allah ta'ala ya ce mana yuridu Allahu an yukaffifa ankum wa khuliqal insanu da'ifa, Allah yana so ya sassauta muku amma Allah ya halicci mutum mai rauni. Tunda mutum mai rauni ne zai iya dacewa, zai iya kuskure. Wa'annan malamai mutane ne, ko ba Hausa ya ce mutum tara yake bai cika mai ba goma? To saboda haka idan suka yi istinbadi kan abu muna dubawa ne, sai mu yi tanki mu tattace mu duba wanda ya fi hujja. Yaya hukuncin mutumin da ya daskare kan ra'ayi ne, ko ka kawo mai hadisan duniyar nan baya amsa kuma sun inganta? Kaga wannan ya fada cikin bid'a, wannan dan bid'a ne, yana daga cikin nau'in bid'a daskarewa kan mazhaba, daskarewa kan ra'ayi. Wa in ra'au kullu ayatin la yu'minu ila yu'a la yu'a la yu'minu, yau ka gani? Wa in ra'au kullu ayatin la yu'minu biha, in sun ga dukkan ayoyi ba sa imani duk aya ba sa imani da ita ba sun ga kowanne irin mu'jiza kowanne irin dalili babu ruwan su da shi kaga wannan ya kamata mu fahimce shi da kyau to zaka ɗan salafiya sai a ce ba su da mazhaba me ma'ana ɗan salafiya ba su da mazhaba wai ɗan salafiya suna aibanta malaman mazhaba shin haka abin yake duk mutumin da yayi da'awan salafanci sai kuma yana zagin malaman mazhaba wannan dan bid'a ne ɗan salafiya sun fi kowa mutunta mazhaba malaman mazhaba sai dai su suna fa'idantuwa da ilimin su ne ba su rike wani malami ɗaya ba shin idan ka rike Abu Hanifa sauran malaman me suka ma mi allafin su to mu ɗan salafiya mun ce duk malaman mu ne muna mutunta su mutanen kirki ne malaman sunna ne ɗan salafiya ne su amma menene matsalar mu da su matsala shine ba mu da wani matsala da su dama mun san malamai ne wanda za su iya dacewa su yi kuskure to haka idan suka yi ijtihadi muna duba ijtihadin idan mun gamsu da shi sa'annan sai mu yi mai an gane wannan ko idan mun gamsu da shi sai mu yi sai mu bi idan ko sun kawo dalili wanda ba mu gamsu ba za mu ajiye musu dalilin su tare da kuma tsare musu mai mutuncin su to yanzu yaya hukuncin zaman istiraha an gane ko yanzu ya hukuncin zaman istiraha an gane wannan ko to saka zaman istiraha kun ga sunna ce tabbatacciya to saboda haka kada mu zamanto daga cikin wayannan mutane mu ce za mu rike wata mazhaba kada mu zamanto mutanen da Allah ya ce wa in ra'au kullu ayatin wa in yarau kullu ayatin la yu'minu biha ko wa in yarau kullu ayatin la yu'minu biha wato in sun ga kowanne irin aya ba sa imani da ita to in ka zamanto daga cikin wayannan wanda ake cewa in yarau kullu ayatin la yu'minu biha to yanzu ya kake shin mutumin kirki ne Allah ya zarge su da wannan yace wa in yarau kullu ayatin in sun ga kowace aya ba za su imani ba sa imani da ita to kan mu zamanto daga cikin ire-iren wayannan mutane mu zamanto daga cikin wayanda in sun ga kowace irin aya ta gaskiya ta mu'jiza da waye sai imani da ita misali an gane wannan ko to zaman istiraha shine kamar yanda Imam An-Nawawi ya faɗa cikin azkar sunna ce tabbatacciya daga manzo sallallahu alaihi wasallam amma ji wannan ai na'am
ana Abdullahi bin Malik bin Buhaina radiyallahu anhu
an karbo daga sai zu tambaya nan wajen ya masu cewa sai in bukata ya taso ake yi suna da wani dalili yafi ba dalili kaga Ibn Bas shi da Nasiruddin Albani su ce zaman istiraha sunna ce tabbatacciya Ibn Usaymin shi kuma ya ce zaman istiraha ana yi ne in bukata ya taso dukan wayannan malaman mu ne malaman salafiya ne amma suka yi sabani shin wannan sabani yana iya sanyawa mu ce ba ruwan mu da Ibn Usaymin sai dai za mu ajiye mai istinbadin shi mu dauki fatawan su Ibn Bas da Allama Albani saboda shi yafi inganci sai mu aiki da shi an fahimci wannan ko na'am an karbo daga Abdullahi bin Malik Ibn Buhaina na'am
anna an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam kana idza salla farraja bayna yadayhi
lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in yayi sallah yana budawa tsakanin hannayensa
hatta ya buduwa bayadu ikai
har sai hasken hammatan shi ya bayyana an gane in annabi ya kasance in yana sallah yana budawa tsakanin ainihin hannayensa har sai hasken hammatan shi ya bayyana an gane kenan ba a matsi mai hammata in ana sujada an gane wannan ko to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta kan wannan mas'ala din na'am dan kai
ana abi maslama sa'id bin yazid
an karbo daga abi maslama ko za mu yi amfani da wannan bi tambaya kawai saboda wannan magana takalmi yana bukatar karin bayani da yawa eh
assalamu alaikum
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh
wannan tambaya ce a yake sa wato
eh
ba maudu'in sallah bane ba
na'am
yake cewa su suna da wani dan uwa
na'am
to Allah ya jabace shi da ciwon hauka
na'am
kusan shekara wajen 8 kenan
eh
bi suna ta kokari bi warke ba
na'am
to mafin shi ya rasu wajen shekara kuma 7 da su mafin su ba tar ba gado ba
eh
wai yanzu idan za a raba gado za a raba da shi wannan mahaukacin mai ciwo hauka ne ko ko shi ba shi da gado
to shi mahaukaci ba mutum bane ai in za a raba gado kowa da kowa hatta mahaukacin shi ma sai an bashi haƙƙin shi to ai in aka hana shi haƙƙin shi da me za a kula da haukan shi in ana so haukan ya rabu ya ragu misali dole sai ya zama ana kulawa da shi a mai wanka a dinka mai tufafi a kai shi wajen a kai shi asibiti ana kulawa sai ga haukan ya ragu amma akai sa a ya warke to kasuwa ka wannan kudin wannan yin wanka gare shi da kai shi asibiti da kulawa da abincin shi da waye waye zai yi ai tunda Allah ya sa yana da kudin gado a bashi haƙin shi domin shi ma ya dan mori rayuwarsa daidai gurin ai shi ma makwacin da so ya mori rayuwa saboda haka a bashi haƙin shi a raba gado kuma kuskure ne a dinga jinkirin gado haka mutum na rasuwa an gane kada a dade ba zan cewa in an yi sadaka uku ko in yana cewa da zarar an yi sadaka uku a raba gado ko sadaka bakwai a raba gado ko sadaka 40 a raba gado sadaka uku da bakwai da 40 bid'a ne baya halatta ga dalibin sunna an gane ya ringa sadaka uku ko yana halatta ma inda ake sadaka uku ko ya taimaka ma sadaka uku sadaka bakwai sadaka 40 duk bid'a ne amma yanzu abin ya zama ruwan dare sai ga dalibin sunna ya ce ai mallam yau ne uku na babana yau ne bakwai na babana dalibin sunna kuma ana ji irin wa'annan lafazza a bakin sa gaskiya bai dace ba a kiyaye eh
sai to mutane sai yake to wai wato a cikin family din sai kamata a samu wanda zai kula mai da kudin ko ku za a dauko ni tun da kudi
a cikin family din su in ko babu a cikin family in babu amintacce a cikin family wanda zai kula mai da dukiyarsa sai a samu amintacce daga waje kula da dukiyar dan zai yi wa family din kila ba su da amana to sai a samu wasu masu kulawa kuma a shaida kai wani an baka fa miliyan ka zaka ajiye ma wannan sannan kuma duk wani abin da zai kashe sai an zauna da mutane a samu wasu committee wanda duk kudin da zai kashe sai yayi mu mutane bayanin yanda aka yi ya kashe kudin da kuma dalilin kashe kudin domin kana saka mai abu haka nan sakaka dan yanzu mahaukacin ya zama mahjuri shi kuma mahjuri yana buƙatar kulawa sannan shi ma bai kulawa da mahjuri shi ma yana buƙatar kulawa musamman a wannan zamanin wanda amana yayi karanci kwarai da gaske a wannan zamani fa innal hayya la tu'man alayhi alfitna na'am na'am sai wa alaikum assalam na'am to gaskiya muna kira zuwa ga dalibai maganar zaman israha da kake magana wanda zaga dalibi na sunna bai cika dabbaka shi ba a to gaskiya muna kira a dage a ringa dabbaka shi sunna ne wato in ka kara duk abin da mutum ya kara yi na rayar da sunna a cikin sallah gurgudan rayar da sunna shi gurgudan ladan shi gurgudan darajar shi wannan daraja 27 da ake samu wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya cewa salatul jama'a afdalu min salatul fardhi bi 27 daraja ana samun wannan daraja ne gurgudan yanda ka kiyaye sunna a cikin wannan sallah din kana wasa da wasu sunnoni darajar ka na raguwa misali mutum yayi sallah ya saki hannu ha ko mutum yayi sallah bai yi du'a da istiftah ba ko abin da ya kama da wannan kaga wannan abin da ka toye sallah ta yi amma kuma darajar ka ya ragu a cikin sallah din an gane to sura ka wannan shine shawara duk da malaman sunna sun yi sabani amma gaskiya abin da yake shahara zaman istirahan nan sunna ce tabbatacciya a dage a ringa yin ta a rayar da ita na batan gani ba na mantawa a lokacin da muka fara karantar da wannan du'a a jilsa istiraha a nan garin Kaduna wallahi ya kasance a masallatai idan an yi dalibai suka je sallah sai limami ya miƙe ya ce yana yin nasiha ga mutane ya ji labari an samu wasu mutane suna zaman dabas wannan zama ana yin shi ne sai idan an gaji tunda an ce zaman hutu ne shin mun gaji ne balle mu huta yace haba samari da karfi kuna da karfin ku kuna da kuzarin ku amma kuma kuna irin wannan sallah sai ga liman yayi sai ce wallahi in ba ku daina ba wallahi za mu dauki mataki to wannan lokaci kawai saurayi na cikin sallah kawai sai dai ga wani katu ya daga shi sai kawai ganshi a hannun katu yana istiraha ko katu ya daga shi yayi waje da shi wallahi ko wani masallaci wani karfa kana yi kawai daga ka cik yayi waje da kai amma ni samari dai ba zai na ba suka ci gaba da yin wannan sallah farko dai samarin ba su fito sun zazzagi dattawa ba sun san darajar dattawa an gani su dai abin da suke kawai suna rayar da sunnan su su wanda dattawa suka yi ta daukar mataki kai har ya kai matakin da an kai samari ma wajen yan sanda muka ce musu ku ta hakuri ku dai ku ta rayar da sunna cikin hikima to da yake an ba abin cikin hikima a hankali an kai samari wajen yan sanda an ga samarin da me kuke yi sai ce wallahi wannan zaman sunna ne sai ga a wajen yan sanda ce to kuna da dalilai akwai sanda muka kai wallahi muka kai littattafai lodi lodi na littattafai shi malamin da ke ja da abun aka ce to shi kuma ya kawo nashi littattafan wallahi da ya ga littattafan suna da yawa kawai sai ce ai zulu yace shi dai ba wai ya ce bane kaza shi yana so dama a kawo mai dalili ne to alhamdulillah tunda an kawo mai dalili shikenan shi kuma wani cewa yayi kawai tunda dai in dai har da kai yanzu kake to yanzu ku kawo dalilin ku yace shi ba ya tsaya jayayya bane shi ba malami bane abin da yake so tunda mun ce sunna ne to a karantar da mutane kafin ayi to a hankali da aka ba abun a hankali da hikima da dabara ba a zagin wayannan manya ba a fadin miyagun mangaro a kansu ba a wuce gona da iri sai Allah ta'ala ya fahimta yanzu gashi a masallatai ana tayi ba mai cewa kala an gane mutane da yawa wanda da ba sa yi akwai wasu abubuwa da yawa wanda mutane ba sa yi da ana yi yanzu kuna ji yanzu zallan gawa sai ka ga mukallidi sosai ba mai takalidi sosai da mazhabin malikiya sai ce jama'a sallan gawa ga yadda ake yin ta sallan gawa farko a karanta fatiha na biyu ayi salati ga annabi na uku kuma ayi addu'a ga mamaci kaza kaza yana faɗin har zuwa na hudu yayi bayani amma kuma ka bincike shi yana cewa lalle a tsaya kan mazhabin malikiya bai san ma ya riga ya fita a cikin ta a nan wajen ba mazhabin malikiya ba karatun fatiha duk addu'o yake yi to kun ga wannan ci gaba ne idan aka abu cikin hikima to mutane da yawa da suke faɗa da mu wallahi ban sani bane wasu da yawa suna faɗa da mu iya gaskiyansu ne to mutumin da yake faɗa da kai iya gaskiyansa bai sani ba ana fatan nan gaba Allah zai shiryar da shi wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'a al-muhsinin saboda haka mutane galiban jama'a mu yi hakuri da su kada mu zama to muna tsananta musu muna zagin mutane muna kaza a mu bi su a hankali insha Allah Allah zai fahimtar da su an gane ai wannan yan barbakwai din su kuma su suna so su lalata mana salafiya ne yayi yan barbakwai wallahi in an bi su salafiya za ta lalace ba ma wanda zai fahimce ta eh su wayannan suna bukata ayi tamyizin su fuf da su ne tunda sun yi gara gaskiya eh ashata layi wa kadhalika nufassilu alayati walitastabina sabila almujrimin to muna so ne yanzu hanyar mujrimai ya bayyana hanyar yan salafiya na gaskiya ya bayyana an gane shi yasa su sun fita hanyar da dole ne sai an fito an yi tahziri game da su an yi bayani game da su an gane gwargwadon yadda malamai suka nuna mana a kan shi saboda haka wayannan bayan Allah dole ne sai an nuna wa malamai mutane ga irin abin da suka zo da shi ga irin fikiransu muna jin tsoro kare zan fikira na me na haddadiya muna ganin fikira ce mai hadari wallahi in an fita za su kori mutane gaba daya manzo Allah da yake cewa bashiru wala tunafiru su kora suke yi sun ce za mu yi bayani ko saukan kashi ne in ji ba ruwanmu da wata matsala haka zai cewa wasu na kiran mu yan masali da mafasis hukumai sai mu ce a duba matsala ya kamata a yi kaza to su ba ruwansu kawai in dai gaskiya ne su koya ne duk zafin shi sun faɗa ko da zai kawo kowane irin barna ne shin manzo Allah ya kai faɗa manzo Allah ya ce ka ringa bi da hikima duk da kana da gaskiya to ka ba abu ta hikima yawwa a gane ku saboda kuma wayannan bayan Allah ba ruwansu da hikima har ma izgili suke da wannan hikima din da wannan maslaha da mafasid din shi ka ga suna sakin maganganu duk zafin shi duk yanda magana zai kawo banna ko da zai kawo bannan da yafi shi to saboda muna roƙon Allah Allah ya shirye wayannan bayan Allah ba na so a riga zagin su idan sun yi zagi ku yi hakuri da su an gane wannan ko abin da yasa nace ku yi hakuri da su ka ku hada musu tsakanin ku gashi ana musu diran mikiya na hujjoji sun kasa karewa sannan kuma ana zagin su sai abin ya musu yawa gare ya zaman tosi za su ji da hujja ne ko da zagin in suna ashar bai dace a ce dan salafiya yayi ashar ba dan salafiya bai san zagi ba dan salafiya abin da ya sani hujja in kaga mutum na zage zage to hujja ya kare miki ne ku tsaya ku yi dirasa na ilimi kwantar da mutane banda zagi banda kaza banda wulakanci wayannan bayan Allah gaskiya sun kauce hanya suna bukatar a nuna musu kuma sun dauko aqida mai hadari aqida mai rusa musulunci yana bukata a samu mutane masu hikima masu hakuri su yi kaza su nuna musu na ba tangari to saboda haka wannan bayani da muke muna kokari ne mu nuna musu su dawo zuwa ga gaskiya su bar wannan fata da suka dauko ya saba ma salafiya ya saba ma sunna ya saba ma hanyar magabata Allah shi taimake mu eh
sai tambaya ta karshe wani ya ciro da cewa ya halarta ne miji ne abota da mace
wai wanda tun baya komai ban mamaki ya halitta namiji ya abota da mace to abota wani iri ka kai mata ziyara ta kai ma ziyara kana da namiji kai dan daudi ne ina ba ta gare su laka alaka tsakanin namiji da mace tabbas za a iya alaka na gaisuwa assalamu alaikum wa alaikum assalam amma irin abotan nan ka kai ziyara ta kai kuna kudda kudu an ganku abokai ne an gano wannan to gaskiya bai halarta ba babban alaka shine ka nemi auren ta kana santa in kana so ka aure ta amma alakan nan ku ta ta garku tare ai kawa ta ce ga ta nan to wannan gaskiya babu dadin ji Allah shi taimake mu eh wa alaikum salam
malam game da jilsa
eh jilsa kenan eh
limani ne shi yana yin jilsa da istiraha amma sai cikin mam wani sai ya mike sai kaga shi ya mike amma limanin bai kai gani
a to bai halarta ba idan liman na jilsa istiraha to kai ma mai bin shi ya kamata kai an gane shi liman an sa shi da dan ayi koyi da shi inda yana jilsa istiraha ya kamata kai in ba kai ba kai kuskure shi liman na zaure kai kuma ka mike kuskure ne to kuma limamin na iya yi liman ya bari in ya dago dan an ba da dama an ba da ainihin zabi kala kala zaka iya bari sai ka dago ka zauna bayan ka zauna din zaka mike sai kai kabbara akwai wannan zaka iya tashi da kabbara sannan kai istiraha zaka iya zaman istiraha sannan ka mike duk malaman sun yi wannan bayani to tunda dai mutane suna da dan duhun kai kan wannan al'amari liman ya amfani da wannan dabara in ya zo ya dan istiraha sai ya ce Allahu akbar sai ya miki haka shikenan wannan din wannan mana da miki tattara nan miki wannan to sai da liman ya miki sannan ya miki ya kalli maslahan masallacin sannan kuma ya bi mutane a hankali ya ta musu bayani eh subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka